Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25 a jamhuriyar Nijar. Za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet, wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin A Bari Ya Huce. Da farko dai ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ga labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Rex Tillerson zai tafi Moscow ranar 12 ga watan nan na Afrilu, yan kwanaki bayan da Amurka ta kai hari mukamai masu linzami a sansanin mayakan saman Syria a matsayin mai da martani kan harin mukamai masu gubawa da Syria ta kai, wanda ya sanadiyar mutuwar farin kaya. Jami'ai sun ce babban jami'in diplomasiyan zai yi kira ga Rasha ta sake tunani dangane da taimakon da take ba gwamnatin Syria ta Bashar al-Assad.
There is no doubt in our minds, and the information we have supports that Syria, the Syrian regime under the leadership of President Bashar al-Assad, are responsible for this attack.
Yace,
I think further it is
babu ko shakka a zukatanmu, kuma bayanan da muke da su sun goyi bayan cewa gwamnatin Syria ƙarƙashin shugabancin Bashar al-Assad su ne ke da alhakin harin. Kuma ina jin yana da muhimmanci gwamnatin Rasha ta kyakkyawan tunani akan ci gaba da goyon bayan mulkin Assad. Ministan harkokin kasashen ƙetare na Burtaniya Boris Johnson ya bayyana jiya Asabar cewa ya soke ziyarar da ya niyyar kaiwa Moscow ranar 10 ga watan Afrilu. Ya faɗa wata sanarwa cewa abubuwan da suka faru sun yi matuƙar sauya lamura. Jiragen yakin ƙasar Syria sun ci gaba da tashi daga sansanin da Amurka ta kai harin mukamai masu linzami ranar Juma'a, bisa ga cewar gwamnan lardin, wanda ya ce sansanin yana gudanar da aiki daga abin da ya kira rukuni na farko. Bayanin gwamnan lardin Hom Talal Barazi da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya buga ya zo ne ƴan sa'o'i bayan da gwamnatin Syria ta ce hare-haren mukamai masu linzami da gwamnatin Amurka ta kai a sansanin Shayad ya yi matuƙar ɓarna. Barazi bai yi ƙarin haske a kai ba, yayin da ma'aikatar tsaro ta Pentagon take tura masu tambaya game da ɓarnar da harin da ta kai ya yi a sansanin ga gwamnatin Damascus. Babu tabbacin ko jiragen da suka tashi daga sansanin Shariat suna cikin waɗanda suka kai hari jiya Asabar da aka kashe farin kaya 18 kusa da ƙaramin birnin Shokun. Ƙungiyar da ke sa ido kan harkokin kare haƙƙoƙin bil'adama kan al'ummar Syria ta ce mai yiwuwa jiragen yakin Rasha ne suka kai harin, waɗanda suka fara mara bayan ayyukan sojin Syria bara. An kashe wani sojan ruwan Amurka a Afghanistan jiya Asabar a wani samame da aka kai a ƙungiyar IS, bisa ga cewar wani jami'in Amurka. Captain ɗin na mayakan ruwan Amurka Bill Salvin, kakakin ƙungiyar tsaro ta NATO da ke jagorar tawagar aikin sojan a Afghanistan, ya ce an kashe sojan ne jiya Asabar a wani hari da aka kai wa ƙungiyar IS a lardin Nangarhar. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ba da rahoto cewa sojan memban rundunar soji ta musamman ne. Mayaka suna da ƙarfi a wannan lardi na ƙasa Afghanistan. Dakarun Amurka kuma sun kai hare-haren jiragen sama a yankin, wannan da kuma ƙoƙarin dakarun ƙasa Afghanistan ke yi na kai hare-hare ta ƙasa sun taimaka wajen raba mayakan da waɗansu wurare da suka yi kaka gida. Mayakan suna kuma gaba da ƙungiyar Taliban da ta daɗe tana ƙoƙarin ƙwace ikon waɗansu sassan Afghanistan. Wannan ce mutuwar sojan Amurka ta farko a bakin daga a shekara ta 2017. Adadin sojojin Amurka waɗanda ke mutuwa a bakin daga ya ragu matuƙa tun da Amurka ta daina jagoranta yaƙi a shekara ta 2014. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an sojan ƙasar Somalia sun ce babban kwamandan Al-Shabab Bashir Nuri Hassan yana daga cikin mayaka da dama da aka kashe a harin da aka kai a Kude lardin Jubaland dake kudancin kasar Somalia. Mahamud Ahmed Harsi, wani babban komandan sojin Somalia, ya shaidawa murya Amurka cewa dakarun haɗin gwiwa daga kungiyar tsaron kasar Kenya KDF da kuma rundunar sojin Somalia sun kai dauki ne bayan wani hari da mayakan suka kai a sansanin sojin Somalia. Yace an kashe mayaka uku a harin da suka hada da komandan, ya kuma ce babu wanda ya rasa ransa a cikin sojojin Somalia da kuma na kasar Kenya. Ana hakikanta cewa Hassan, wanda aka haifa ya kuma girma a yankin kafin ya shiga kungiyar ta'addancin shekaru da dama da suka shige, yana ɗaya daga cikin manyan komandojin kungiyar mayakan Al-Shabab a yankin.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma da lai yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da masu sauraro ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi. Wannan ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma da gabatar. Yau shirin zai duba batu a June na farko dai shine batun tsarin zaben shekara 2019 da hukumar zaben Najeriya ta fitar. Na biyu kuma mu saki komawa kasar Faransa domin yanzu yakin neman zabe yayi nisa kuma ya dauki sabon salo. Kwanan bayan ne hukumar zaben Najeriya ta fitar da jadawalin zaben shekara 2019, abinda hakan ya haifar da alamar tambaya akan wasu daga cikin tsare-tsaren hukumar. Akan waɗannan batutuwa ne wakilin mu a Abuja Nasir Adamu Elkaya ya tattauna da mai magana da yawun hukumar zabe Musanik Dazan, inda Nasirin ya fara tambayar sa ƙarin haske kunna game da wannan sabon jadawalin.
Eh to ta hukumar zabe ta nazari akan wato da za ta aiwatar a 2019 kuma ta fidda jadawalin wannan zabuka kamar haka. Za a yi zaben shugaban kasa da na majalisar tarayya ranar Asabar 16 ga watan 2 na 2019. Sa'annan kuma za a yi zaben gwamna da majalisar jihohi da kuma na kansila na birnin tarayya ranar Asabar 2 ga watan Maris na 2019.
Fitar da wannan abu da kuka yi bai yi sauri ba tun da kusan akwai kamar shekara biyu nan gaba da yin wannan zabe?
A'a, bai hanzari ba, saboda idan ka duba in aka ware wato ranakun da za a yi hutu tsakanin yanzu da 2019, ba mu da fiye da kwanaki 500 tsakanin yanzu da wannan zabuka da za mu aiwatar. Ya zama wajibi kenan a fidda jadawalin nan cikin lokaci, a yanda kowa da kuma masu ruwa da tsaki a wannan himma za su fahimci haƙƙinsu da nauyin da ya rataya a wuyansu. Sa'annan kuma bisa ga wato dokoki da mu kanmu a Najeriya da kuma hukumar zaɓe ta rattabar, kamata yi a san a fidda jadawalin zaɓe daman fiye da shekara kamin zaɓuɓɓuka da za a aiwatar, saboda duk masu ruwa da tsaki su san menene zaɓuɓɓukan da suka kunsa, yaushe ne za a yi su, wani irin ayyuka ne za a yi tsakanin yanzu da lokacin da za a aiwatar, kuma kowa ya san haƙƙin shi dai cikin wannan tafiya.
A zaben 2015 da ya gabata kun yi amfani da na'urorin tantance masu kada ƙuri'a wato card reader. A wannan karan banda wannan akwai wani tsari da kuka dauko ne na daban?
Eh to, abinda dai zamu yi shine zamu ci gaba da amfani da katin nan na dindindin da kuma na'ura na tantancewa, amma tabbas zamu inganta yanda muke tura sakamako ta halin yanar gizo da kuma tubalin mahaja da za mu kago wajen guda 5 idan Allah ya yarda tsakanin yanzu da 2019.
Akwai wani abu da ke damun mutane inda a maimaita zaɓe da ake kamar a jihar Rivers an samu tashe-tashen hankula har ma da rasa rayuka. yawa kuke tinkarar wannan lamari, shin kun yi nazarin da wannan tsari da kuka fito da shi?
To ai wannan tsari da muka fito da shi dama yana da nasaba da tuttuba da kuma ganawa da muke da masu ruwan tsaki kaman jami'an tsaro da kuma 'yan siyasan kansu. To kuma fidda wannan jadawali cikin lokaci shine zai sa kowa ya fara shirye shiga wani yanayi na ko ta kwana tun kamun yanzu ba sai an jira sai kwatsam za a yi zaɓe ba a ce an fara shiri.
Jam'iyyun siyasa akwai irin wannan abu in ya taso aka samu wasu su nemi yin sabi wasu kuma soke su. Ya wannan bangaren?
Ko yanzu ma muna da wato kungiyoyi wajen 84 wanda suke nema a musu rajista, ba na kan tantance su. Kuma bisa ga dokokin zaɓe daman ya kamata a wannan rajista da sabbin wato jam'iyyu wata 6 ne kamun zaɓe. To saboda haka yanzu dai abin da ake ciki shine ana tantancewa, kuma kullum kamar yadda mun ce bayani muna jinkirin saukar da jam'iyyun nan, saboda saukar da su yana cin karo da wato yanci da su ma suke na su taru kuma su yi furuci. Saboda haka muna ɗan jinkirin saukar da su, ko da shike in ka duba sashi 84 na dokokin zaɓe ya ba mu hurumin idan bayan an yi zaɓe in jam'iyya ba ta ci ko kujera guda ɗaya ba ana iya saukar da ita. Amma duk da haka dai mu kuma zaɓe kullum muna jinkirin saukar da wa'innan jam'iyyun.
Batun irin masu cewa suna so su tsaya ba tare da jam'iyyar siyasa ba, wato 'yan independent.
To kawai yanzu dai ita kuma zaɓe tana aiki tare da ɓangaren majalisar tarayya da kuma ɓangaren zartaswa a kawo soyi ma wa'yansu dokoki da kuma kundin tsarin mulki wanda zai da alal misali ya kawar da kurakuran da ya hana kaman mama yan Najeriya da ke kasance tare su kada kuri'a. Don muna nazari akan wa'innan kuma insha Allah zuwa nan gaba ina ganin dokoki da kurakuran da suka hana haka za a kawar da su da haɗin kan musamman majalisar tarayya.
A can ƙasar Faransa ko ga masu biye da shirin da ya gabata, mun kawo muku waina da ake toyawa ne game da 'yan takarar zaben da za a gudanar a ranar 23 ga wannan watan. To yanzu lamarin ya sake kamanni domin wani sananne kuma fitaccen ɗan siyasa a ƙasar, wato Christian Estosi, wanda ya yi minista a zamanin mulkin Nicolas Sarkozy, ya bayyana goyon bayansa ga ɗaya daga cikin 'yan takarar da ake ɗauka kila ba zai taka rawar gani ba, wato Emmanuel Macron. Wannan ya sa na tambayi Abba ko wannan goyon bayan zai sake wani abu ga yakin neman zaɓen Macron da ma sauran 'yan takara?
Zai mushi amfani wannan goyon baya da wannan shi Malam Estrosi, da yake Malam Estrosi suna kusa kwarin shi da tsohon shugaba Malam Nicolas Sarkozy. Kasan Emmanuel Macron da ya tafi babban gari na biyu na kasar Faransa wanda aka ce mashi Marseille, shi Malam Estrosi ya tarbe shi a nan babban wurin da yake, ya tarbe shi kaman an ga kaman wani goyon baya ne ya kawo mushi. To wannan zai mushi amfani gobe idan an tsaye takara, da yake ka san kwanakin baya da suka wuce Malam Emmanuel Macron deja ya samu goyon bayan tsohon Prime Minister Malam Manuel Valls, kuma da yake cikin kwanakin nan tsohon ministoci na tsohon shugaba Chirac da yawa sun fito sun kawo mushi goyon baya, kuma da yake akwai kamar 'yan jarida sun ce ma shi shugaba Hollande da kanshi yana aika mushi a cikin asiri, yana aika mushi shawara, yana aika mashi Emmanuel Macron cikin shawara. An ga kamar to dai shi in ba wani ikon Allah ba, shi Emmanuel Macron zai zama wanda zai takara a bugo na biyu da Malama Marine Le Pen. Tunda kamar yadda ka sani ita Malama Marine Le Pen yanzu a lissahin da ake, ita ce ta huto ta hi kowa farin jini wajen mutane. In aka yi bugo na farko ita ce za ta ci, wanda ba a sani ba wanda zai je takara da ita. Kamar yanzu a lissahin da ake a yanda abubuwa suke tahiya.
Abin da nake so in tambaye ka Abba shine, ana raɗin cewa shi Macron kaman shugaba ne mai ci ne ke mara mai baya. Kana ganin cewa idan ya alakanta kanshi da shi zai tasiri, ganin cewa shi ya kasa yin tasiri kuma a gane cewa yana goya Macron baya, kuma duk da haka na a ce Macron ya wani tasiri?
Wannan an fito tuni wanda suke wanda sauran takarar sun fito sun zargi Macron da cewa in ya ci ma kenan kamar Hollande ya ci, kamar komai bai sake bane.
Yawa kwarai.
Amma da yake shi Macron kin deja ya fito ya ce ni in naci abin da zan yi daban da Holland ne yana yawa wannan abun ya amfane shi kasa shi Macron abu da yawa ne ya sa ya huto ya ce shi ba cikin tsohuwar siyasa shi kuma da yake samari ne shekara shi bai ta kai 40 ba ma shekara 39 gare shi to yana da kolin gini wajen yara kuma ana zato tunda wanda suka yi ikon kasar Faransa kaman sun yi shi kwanaki wanda suka yi iko basu kawo basu yi rawar da a zo a gani ba ana zato mutane da yawa kolin gini national can aka ba samari ko zai gwada abin da ya yi mutane wanda suka yi ada kaga wannan duka yana miki
yana miki kolin gini bai da ƴan majalisa fa
abai da shi ai yanzu Macron kin darura da shi ba cin iko ba idan ya ci iko mutane jima suna zato zai ci iko amma idan ya ci iko gobe ya zai yi tunda ba shi da majalisa da wa zai yi iko to shekaran jiya ya fito cikin babban jarida wanda aka ce masa Le Monde na ya ce yana zato shi in kasar shi suka ba shi iko za su ba shi majalisa ma ko da yake ba da abin nan za su ba party nashi wannan a march kin zasu ba su majalisa amma mutane da yawa in aka lissafa suna gani garurar gobe shi idan Emmanuel Macron ya ci da wa zai yi iko zai dauko ɗan majalisa nan ya dauko ɗan majalisa nan ya gama ya samu abin nan ne ko ya zai yi to wannan shine babban darura ma ba wancin mulkin bane abin darurar nashi shine idan ya ci mulki da wa zai yi iko gobe ba ta majalisa wanda zan kuma zace iko
da yake yana da matsala amma kuma ya kememe kaman ma ba abin da ke faruwa kana jin kwarin jinin shi na ci gaba da kankama kaman yadda yake a tashin harko
a kwarin jini ya ga baya tunda kowane kwanaki sai sabon labari ya fito kan shi
naji wasu na cewa suna kira sun dage akan cewa dole sai an gurfanar da shi
akwai wannan dole sai an gurfanar da shi kuma banda harkan shari'a ma ka san shi farko ya fito ya ce sai zaman toto wanda ya fito ya irin wannan kalamai kuma an same shi da ya dauki alkudin gwamnati ya ba matarsa ba sai aiki ba ya ba diyansu ba sai aiki ba ka san dole kwarin jinin shi ya rige ya rashe ko da yake yanzu ya ci gaba da kaman ba a yi komai ba amma bai kwarin jinin nashi na da wanda ana zato da bugun farko ma yana iya ci amma yanzu sai ya zama to shi ne na uku ana zato ma zai zama na hudu cikin mutane yanzu an aka jera tunda Malam Jean-Luc Mélenchon yana ci gaba kuma ana tsakanin shi da Fillon Diouf a gurane ana zato kuma kan zuwa takarar tunda sauran mu kaman kwana 20 yana yawa ma wannan ya tsan guda ta huce shi abin nan kin ya zama Jean-Luc Mélenchon zama na uku sai ya zama to kenan in ba a yi hankali ba ita Le Républicain yana yawa aka bugo na farko a lashe ta kuma ba ta samu shiga bugo na biyu
to abin da karshe an yi muhawara kwanan nan ya kake ganin wannan muhawaran zai canza wani abu game da wannan zaben
musawaran nan dai kaman wanda mutane suke gaban dai su ne har yanzu tunda da yake abin da musawaran da aka yi kan harakan siyasa ne kan harakan tarbin baki ne kan harakan turai ne da yake su ita malama Marine Le Pen kan wannan harakokin ka san an san ra'ayinta ita holding din nata bai sake ba tunda ta huto ta ce in ta ci iko za a rage zuwa baki a nan kasar Faransa in ta ci iko kuma wannan kamar an ga mutane yanzu ba a tallasa musu za ta sa su ko kuma ta tallasa ma mutane ta gallasa ma mutane to wannan duka kasan yana kara gwarin jinin ta wajen mutane wanda kamar ana zato dai mawara da aka yi jiya bai sake komi ba
abba mun gode yanzu amajin wakilin sashen Hausa da ke Abuja Nasir Aramel Kaya da ma mai magana da yawon hukumar zaben Najeriya Nick Dazan da Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman.
A ranar 1 ga watan Afrilun 2017, wato ranar Asabar, rana ce da mutanen ƙauyen Areri ko kuma Bilbelu da ke gundumar Dusman a ƙaramar hukumar Jere da ke jihar Borno ba za su manta da ita ba, sakamakon wani abin al'ajabi da suka waye gari da shi, da kuma iya cewa Allah tafka a garin su nono, ganin cewa suna da sauran shan ruwa a gaba. A wannan ranar ne dai wadda ake wuta da tuntuwa ƴar kunna bakin wake ne da ta yi jigida da bumabumai, ta dumfari wani taron al'umman Annabi da kuma suke ƙoƙarin haɗa sunna, wato ma'ana ɗaurin aure tsakanin wani saurayi da wata budurwa. ba wanda wannan mata yar guna bakin wake ta yi kansu sai dai cikin ikon ubangiji wani kare da aka ce ya shafe shekara 7 a wannan gari din ga haushi ga wani yar guna bakin wake ganin cewa ba kwane bai santa ba kuma bai taba ganin kamanninta irin wannan kauye ba wanda hakan har yasa ita wannan yar guna bakin waken ta tada bomb din dake jikin nata ta halaka kanta da kuma wannan kare ba tare da ya taba koda mutum guda ba ko kuma wani rauni daga wani bangare wannan hukunci na ubangiji ya dauki hankulan kafafun yada labarai da dama nan yadda ya kasance karo na farko da aka samu irin wannan abin al'ajabi mun dai tattaki daga babban birnin Maiduguri zuwa wannan kauye da ake kira Areri mun kwashe kusan minti 30 kan hanya al'amura na ci gaba da gudana kamar yadda yake a baya mutane na ci gaba da hada-hadan harkokin kasuwancin su da cewa ba babban kauye bane yayin da wasu muke kokarin sharar gona ana kuma tsora rabin cike akan hanya mun dai so mu nuna tambayan wannan mai kare da ake kira Alhaji Malum wanda yake yanzu hakan yana nena tunanin wannan karen nasa kuma duk lokacin da ya kwanta yakan dinga ganin wannan kare a idanunsa da cewa babu karen ya mutu amma ganin yadda suka shaku hakan ya sa su kullun tuna wannan kare
karen har yanzu bai fita da zuciya na ba mun kwanta ma muna bi karena muna gani kuma ido na kuma karena kuma na tashi ba karena wallahi
yanzu kana kewan karen kenan ko
eh
za ku iya kawo wasu karnuka ne bayan tunda cewa wani ya riga ya mutu
eh zan kawo jira yawa sunan su duk zan sa gudan cicca eh gudan za sa su ne eh kawai na yarda sunan da na sa tunan shi shine abin da muna kiran shi zai dawo jina shi yana zuwa gidana yana kwance ni na dawo gida shi zai fita farota kuma na dawo gida shi zai fita farota ni ba gida shi yana kwance gidana
na kuma san tada wasu mazauna wannan kauye da suka ci hasin kokarin hana wannan yar kunna bakin waje kutsa wannan gari sai dai wannan kare da Allah ya ajalinsa ta hakan ne ya kuma dinga binta da haushi hata tada wannan bomb din inda ta kashe kanta da kanta da kuma wannan kare da ke mata haushin ga ma dai abinda mazauna wannan kauye ke sheda mu
abunda mun ganshi mun rige shi ba mai rada ke ba shi yace ina waje na ba komai karaga bazan daga ba karaga bazan daga ba mun daga mun gani bom kawai ko zo mu je waje mu ga mutum mu je yake mun zo nan ya saya ka saya mu wuce ka saya shi to ya saya nan mu wuce kawai ya tayar bom din mun gudu
amma wannan bom din bai taba kuwa ba sai wannan karen kawai ko
eh sai karen
suna da malin kazalla anan Ariri abunda ya faru lokacin kuma akwai taruwa na aure to daga wurin ne muna zuwa tukuna abun da ya taso kuma bom mu haka mun ji wannan bom ne haka mun fara mu kuma mun gudu mun zo amma ba mu san gunda ya zo ba mu san abun da ya faru a gurin ba haka mun zo dai kuma abun da ya faru kuma kaja kare da kuma mai bam din
wato ana biki a wannan ranan ne ko
eh ranan da ran aure biyu ne ana yi tukuna kuma abun ya faru da yana so ya je a wurin auren ne tukuna kuma bai samu gurin ba kuma kare ne ya hana shi eh kare ne ya hana shi daga karen ya hana shi kuma a bayan ne kuma ba wanda ya sani kuma a can kuma ya nemi ruwa kuma sun hana kuma a can waje biyu ne kuma sun nemi ruwa sun hana to bayan ne kuma ya zo a nan yana so ya shiga yaje wajen auren wajen bikin kuma karen da ya hana shi yana so ya wuce Buladega tukuna kuma duk karen da ya hana shi to karen kuma ya tashi ya sallake shi kuma ya tashi bu
to ya kuka ji da wannan yunkuri da wannan kare yayi ne
yayi ka akan da yayi kokarin kuma mu duka mun ji zafin karen kowa ne yana tunanin karen kowa da kuma mace da miji duk yana tunanin karen yayi kokari sosai saboda yayi kokari ne kuma kowa da yana mafarki da kare haka yake
yanzu kamar kuna shirin karo wasu karnuka ne a wannan garin kenan
saboda gadi ba zamu iya kawo ko guda hudu ko biyar dai abinda mun samu kuma zamu kawo abinda mun samu zamu kawo kuma mu karo zai yi gadi ko anan a can kudu da arewa duk kuma zamu haje guda zamu kawo mu kara shi
wannan batu dai a iya cewa ya sake tada tsohon batun nan ne na amfani da karnuka da jami'an tsaro ke yi musamman ma ga jami'an sojan Najeriya inda babban hafsan sojan kasar Lieutenant General Tukur Buratai ya jaddada batun amfani da karnuka don hana yan gunar bakin wake shigowa cikin jama'a inda ma ya bada umarni nan take da cewa a tabbatar an ci gaba da amfani da karnuka wajen sansanin mutanen da ke dauke da irin waɗannan bumabumai domin hana su shiga cikin al'umma ga ma abin da General Buratai ke cewa
experience in attack though there was this quiet, or there was a lot of confusion since they have found another loophole.
Yace an kwanakin nan muna fuskantar matsalolin kunar bakin wake ko da shike sun yi dan sauki a kwanakin baya amma kun san wani lokaci wannan mutanen kan bullo ta wani hanya ne da za su bi dan su cutar da jama'a.
What I assure you that that loophole will be blocked. I've already directed the deployment of the military working dogs. We have a battalion with the Nigerian Army Military Police, and I've directed them to be deployed immediately to this, especially around Maiduguri, so that this continuous suicide bombing will cease once and for all. Thank you and God bless.
Yace amma ina son tabbatar muku cewa za mu rufe wannan kafar cikin kokarin bullowa ta wurin. Yace na riga na bada umarnin kawo karnukan sojoji da za a yi amfani da su. Muna da bataliyar a rundunar sojojinmu da ake kira military police, kuma na riga na ba su umarni su zo nan musamman ma a nan yankin Maiduguri da kewaye don mu tabbatar cewa mun kawo ƙarshen wannan kunna bakin waken. Yanzu dai yan Najeriya sun zaku musamman ma al'ummar jihar Borno su ga yadda wannan matsalar na kunna bakin waken zai kawo ƙarshe, ganin cewa wannan batu na neman zamowa ruwan dare da akan samu rahotannin kunnar bakin wake a nan da can cikin kowane mako. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Karshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da izinin Allah. inda za ku ji shirin nagari na kowa da Sabu Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu amma da sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya.